I'm very pleased to join you today to celebrate the continuation of MCA and MCC's support to the government of Niger.
Mataimakin shugaban Millennium Challenge Corporation Mr. Cameron Alford kenan wanda ke zarar aiki yanzu haka a nan Niger yana mai jawabi a yayin wani kwarekwaren bikin da aka shirya a gidan jakadan Amurka dake birnin Yamai. Mr. Cameron na mai albashir kan sabon tallafin kudaden takin zamani da kasar Amurka ta yanke shawarar bayarwa domin ci gaban shirinta na samar da taki akan farashi mai rangwame a Niger.
I'm thrilled to announce that MCC will be contributing 1.6 billion francs CFA for another round of targeted vouchers.
Yace ina farin cikin sanar da cewa shirin MCC zai zuba miliyan 1,600 na CFA a zagaye na gaba na tallafin takin zamani domin manoman Niger. Biyalai 35,000 ne muke shirin baiwa tikitin da ke bada damar karɓar wannan tallafi a yayin ayyukan noman da ake shirin farawa nan gaba.
To benefit from an especially fruitful growing season.
Gwamnatin Niger wacce ta kafa asusun bai daya da zummar samar da wadatar taki kuma akan farashi mai sauki ta yaba da gudunmuwar MCC a wannan sabuwar tafiya dake hangin bunƙasa noma a ƙarƙashin shirin ƴan Niger su ci da ƴan Niger. Yahaya Garba shine magatakardan ofishin ministan noma.
Muna kawo godiyar mu ga MCC a MCA da suka kawo mu wannan tallahi muka kawo wannan sauyi kusa harka taki. Da taki gwamnati ne ke saidawa amma yanzu aka yi tsari ya koma ga hannun ƴan kasuwa dan abinda yasa aka yi wani reform dan a samu taki ga hannun ƴan kasuwa a same shi cikin ƙasa gaba ɗaya ko ina kuma a samu taki mai kyau kuma mai rahusa. Alhamdulillahi an ci nasara. Bisa tahiya da siyasan mu ta ƴan Niger ta ci da ƴan Niger ta ma na ɗaya farko wanda ake so a bunƙasa noma da kiwo. Kasan ko ba abun kasa noma in babu taki.
Wannan shine zagaye na uku da manoma ke karbar tallafin kudaden taki daga MCC. Waɗanda suka mori wannan tsari a zagayen farko da na biyu sun ga sauyi a gonakin su. Sauda Tinni wata dattijuwa ce dake noman shinkafa.
Wallahi riga sabu.
Tace muna godiya. Lokacin da babu wannan shiri bamu da abin yi. Ni bana fankasu, bana tuyar kosai. Noma na sa gaba, da shi nake biya wa yara na kuɗin karatu, kuma da shi nake musu kayan sallah da dukkan wasu buƙatu. A tsawon shekarun nan biyu da na karɓi gona ta daga hannun wanda na ba jingina, na gode Allah. Duba ka gani, yanzu har waya na mallaka, ina kiran yara na da ita. Alhali a shekaru shida na baya, zaune nake ba aiki. A yayin bikin kaddamar da wannan zagaye na uku na kudaden tallafin taki na shirin MCC, an sanar cewa tsarin ya taimaka wajen magance tsadar takin da duniya ta fada sanadiyar mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. A dai gefe a wannan Laraba 17 ga watan Mayu aka damƙa wa gwamnatin Niger hanyar motar doso Bela a hukunce, wacce ƙasar Amurka ta ɗauki ɗawainiyar gyaranta a ƙarƙashin shirin MCC. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.